kamar yadda bincike ya nuna mutane hudu ne masu son yin takarar kujerar shugabancin kasa a jam'iyyar PDP da suka hada hada gwamnan Sokoto Aminu Tambuwal da Alhaji Aminu Hayatuddin da Bala Abdulkadir Muhammad gwamnan Bauchi da kuma sanata Bukola Saraki sun amince da a fidda dan takara guda daga cikinsu amma kuma da sakamako fito sai aka samu canjin ra'ayi da Tularin Salihu dan jam'iyyar PDP ne kuma ya halarci wajen taron da aka gudana a garin Minna ya yi fashin baki kan batun
abinda ya kawo ni shine nayi fashin baki akan kai da komo da ake yi ga batun wajen takarar shugaban kasa a karkashin jam'iyyar mu ta PDP a sanin kowa ne a birnin Minna an zauna da yan takara guda hudu inda aka tattance waɗanda ake ji in an yi haɗin gwiwa aka samu maslaha da yarda da amincewa za a fidda dan takara wato Zakari wanda zai tsaya a karkashin jam'iyyar mu ta PDP a karshen wannan tsari da aka yi an samu fidda yan takara guda biyu takaran kuwa sune Gwamna Bala Abdulkadir Muhammad da Sanata Bukola Saraki
Malam Dogo Bibi shi ya jagoranci zaman taron dattawan jam'iyyar PDP din da aka gudanar a Bauchi ya buƙaci ganin kuwa jam'iyyar PDP din da ta gayyaci duk yan takaran da neman maslaha
shugabannin mu na PDP su kira duk yan takara su zauna a yi shawara abinda muke nema ci gaban Najeriya muke so so duk wanda zai zama leader na gaskiya an san shi wanda kuma ba zai zama leader na gaskiya ba an san shi saboda haka ina so a tattara su yi hakuri so tabbatacce mun duba ne muka gani nan jihar mu ta North East tun prime minister ba mu sake samun wani wanda ya samu wani gajiya a cikin karar gama na irin wannan mukami ba
madan Hawwa Aliyu daga jihar Yobe ta amince da sakamakon kwamitin professor Ango Abdullahi sai dai tana goyon bayan takarar gwamnan Bauchi sanata Bala Abdulkadir Muhammad Karan Bauchi sannan ta ci gaba da cewa
na karsu da wannan maganar yan takarkaru da aka fito da su daga arewacin mu na cewa har Bala Muhammad zai kasance a cikin su to na gansu da maganar lalle tabbat sun cewa ina da kwarin gwiwa wajen mutanen arewa da za su iya fitowa su ba da kurkunsu wa Bala Muhammad Karan Bauchi gwamnan Bauchi wajen cewa ganin ya zama shugaban kasa saboda irin ayyukan da ya dauko niyan yi mana su da gyararrakin da yake so ya kawo mana a Najeriya kuma Bala Muhammad mutum ne matashin irin su wanda ake so su fito su tsaya su nemi shugabancin kasa wanda ake ganin sa yana da ilimin shi bakin gurgudo wanda zai iya fitowa duk yanda ya kamata ya je ya nema mana abin da ya kamata da zaman lafiya a kasashen mu na Najeriya to ina ganin mutum ne kurzu mai jajircewa akan ganin ya kawo mana zaman lafiya da kwanciyar hankali a kasashen mu na Najeriya dan gaskiya mun kwa a tana arewacin Najeriya da ma kudancin
Abdulwahab Muhammad Murya Amurka daga Bauchi a Najeriya